sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da 16. Masu haron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale VOA Hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masare assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Juma'atu babban rana 30 ga watan Satumba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji kiran da mataimakin shugaban kasar India Muhammad Hamid Ansari ya yi wa Najeriya.
Our youth under the age of 35 are our strength.
Don haka yace akwai buƙatar amfani da dambam matasan da Allah ya hore mana domin ci gaban kasashen namu guda biyu.
Ha kuma jamhuriyar Niger an samar da committee ne da zai duba yadda za a shawo kan durƙushewar ilimi.
Mu rai da wannan bincike da wannan committee zashi kuma mu ne mai goyen baya 100%. Amma kai zama kama committee na baya wanda ga zuwa su yi bincike a ɗauki kuɗin gwamnati a kashe a ƙare sakamako kuma sai a ɓoye shi saboda an ga ƙazanta ta yawa ciki.
Har yau muna da rahoto akan bada belin Bashir Dauda shugaban muryar talaka da gwamnatin jihar Katsina ta yi. Sai shirin duniya a Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar kafin ya tashi. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da jawabin bankwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban Isra'ila Shimon Peres, inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin gaggan mutanen ƙarni na 20. Obama ya kwatanta marigayi Peres da fitattun mutane irin su Nelson Mandela da sarauniya Elizabeth ta Burtaniya, tare da nuna farin ciki kan karramawar da aka mai.
To the people of Israel, I could not be more honored to be in Jerusalem to say farewell to my friend Shimon Peres, who showed us.
Ga jama'ar Isra'ila, ina so in ce wannan babbar karramawa ce kasancewa ta a bunnun Kudus domin na yi bankwana da abokina Shimon Peres, wanda ya nuna cewa adalci da sa buri na daga cikin aqidar Zionist mai kare muradin kasar Yahudawa domin samun walwala a kasar su. A farkon jawabin sa, shugaba Obama ya yi nuni da shugaban Palestina Mahmoud Abbas, wanda ke zaune a sahun farko cikin bakin da suka halatta, inda ya jinjina zuwansa jana'izar ta Shimon Peres. Ya kuma ƙara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa akwai buƙatar a ƙarfafa yunkurin samar da dawwammamen zaman lafiya a tsakanin ɓangarorin biyu. Rabon dai da shugaba Abbas ya halarci birnin na Kudus tun a shekarar 2010, kuma shi ne na farko cikin shugabannin Larabawa da ya nuna alhininsa dangane da rasuwar Peres a ranar Laraba da ta gabata. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka dai Barack Obama ya yi kakkausar suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarun Rasha da Siriya ke kaiwa a kan fararen hula a gabashin Aleppo. Fadar White House ta ce Obama ya yi magana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta wayar tarho a jiya Alhamis, inda shugabannin biyu suka amince cewa akwai nauyi na musamman da ya rata a wuyar Rasha da gwamnatin Assad dangane da yadda za a dakatar da yakin domin a shigar da kayayyakin jinƙai. Gabanin haka, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na dab da dakatar da tattaunawar diplomasiyya da Rasha saboda Moscow na ci gaba da yin romba mabamai a kan ƴan tawaye a gabashin birnin na Aleppo. Wata ƙungiya da ke sa ido a kan rikicin na Siriya a yau Juma'a ta ce hare-haren sama da Rasha ta kai a ƙasar sun halaka sama da mutane 9,000 ciki har da fararen hula. Ƙungiyar mai suna Syrian Observatory for Human Rights da ke headquarter a Birtaniya ta kuma ƙara da cewa an jikkata wasu fararen hula da dama. Yanzu aka ɗaruruwan fararen hula na can makale a cikin birnin na Aleppo, kuma akasarin su yara ne ƙanana. Ministan Shari'a a Sudan ya musanta zargin da waɗanda suka fice daga yankin Jabal Marra da ke Darfur ke yi na cewa gwamnatin ƙasar ta yi amfani da sinadari mai guba a kansu. Ƙungiyar Amnesty International ta rawaito cewa tun daga watan Janairu mutanen Jabal Marra suna ganin wasu irin ƙuraje suna fito musu a jiki, inda daga baya kuma fatar jikinsu takan zagwanye, sannan wasu suna fama da ciwon ido wanda ke haddasa makanta da aman jini da gudawa da kuma matsalar yin numfashi. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce waɗannan rashe-rashen lafiya alama ce da ke nuna cewa hukumomin na Sudan sun yi amfani da sinadari mai guba. Akalla mutane 250 ne suka mutu sanadiyar hakan, kuma akwai yara da dama a cikin su, sannan akwai waɗanda suka jikkata da dama, in ji kungiyar ta Amnesty. Sai dai a wata wasiƙa da ya rubuta, ministan shari'a ƙasar ta Sudan Awad Hassan El Nur ya ce gwamnati ta cika da mamaki, wato tana cike da mamaki da jin wannan ikirarin. Yana mai cewa wata tawaga gwamnati ta kai ziyara a watan Fabrairu a yankin na Darfur, kuma babu wani da ya korafi dangane da waɗannan alamun cututtuka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwar gargaɗi ga 'yan ƙasar ta kan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ta umarci iyalai da ma'aikatan gwamnatin Amurka da ke ƙasar da su fice. Wannan sanarwar gargaɗin ta yi nuni da cewa akwai yiwuwar ɓarkewar rikici a wasu yankunan Kinshasa da sauran manyan biranen ƙasar. Rikici da ya ɓarke a ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ne saboda aniyar shugaba Joseph Kabila ta ci gaba da zama a kan karagar mulki. Daga ranar 19 ga watan Disamba ne wa'adin Kabila zai kawo ƙarshe, wanda hakan ke nufin zai kammala wa'adinsa na biyu kenan, kamar yadda doka ta sanada masa, domin kundin tsarin mulkin ƙasar bai amince da yin wa'adi na uku ba. Sai dai hukumar zaben ƙasar ta ce ba za ta iya gudanar da zabe ba har sai ƙarshen shekara 2018. Shi dai shugaba Kabila bai ce komai dangane da haka ba, amma masu lura da al'amura sun ce yana yunkuri ne ya ci gaba da zama a kan karagar mulki, lamarin da ke haifar da mummunan zanga-zanga a ƙasar wacce ke tsakiyar Afirka. A yau Juma'a, shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya alakanta kansa da shugaban Nazi Adolf Hitler, inda ya ce zai yi farin ciki idan ya kashe masu mu'amala da muggan ƙwayoyi da masu aikata miyagun laifuka miliyan uku, inda ya ce yin hakan wata hanya ce da za ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Shugaba Duterte, wanda ya nemi wa jalsar dattawan ƙasar ta tsawaita wa'adin da suka bashi na yaƙi da masu mu'amala da muggan ƙwayoyi, ya ce sukar da masu kare haƙƙin bil'adama ke yi mai ba zai hana shi ci gaba da yaƙar masu shan muggan ƙwayoyi ba.
Hitler massacred 3 million Jews. Now there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. There are.
Hitler ya kashe Yahudawa miliyan uku, muna da masu shan muggan ƙwayoyi miliyan uku, zan yi farin ciki idan na kashe su, shugaba Duterte ya ce a birnin Davao bayan wata ziyara da ya kai Vietnam. A lokacin jawabin, shugaban na Philippines ya cicciki Amurka da ƙasashen Turai, inda ya ce in sun ga dama su kira shi duk abin da suke so. A watan Yunin wannan shekarar nan, shugaba Duterte ya tsare karagar mulkin ƙasar bayan da ya lashe zaben a watan Mayu. Ya kuma sha alwashin sai ya ga bayan matsalar cin hanci da rashawa da masu safarar muggan ƙwayoyi a ƙasar ta Philippines mai yawan jama'a miliyan 100.
Mahmud Lalo kenan ya karanto muku cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, to yanzu bari mu faro da bayanin da mataimakin shugaban kasar India Professor Muhammad Hamid ya yi na cewa akwai buƙatar Najeriya da kasar tasa ta India su haɗa hannu domin ciyar da kasashen gaba.
A wata kasida da ya gabatar albarkacin samun 'yancin Najeriya daga Turawan Ingilishi a Jami'ar Lagos, mataimakin shugaban kasar na India Professor Muhammad Hamid Ansari ya bayyana irin dangantakar da kasashen guda biyu ke da shi, da cewa sun yi kama da juna bayan samun 'yancin kai daga Turawan Ingilishi da kasashen suka yi shekaru aru-aru da suka gabata.
India, the largest democracy in the world, rejoices in the gains made by the Nigerian democracy, the largest in Africa. Our shared struggle against colonial rule provides the foundation of Indo-African friendship.
Mataimakin shugaban kasar na India ya ce India a matsayinta na ƙasa mafi girma ta fuskar mulkin demokradiyya a duniya, kuma ta biyu mafi yawan jama'a a duniya, da Najeriya da ke zama mafi girman demokradiyya a Afirka, kuma mafi yawan jama'a a dukkan nahiyar Afirka. Idan suka haɗa kai da juna, za su fitar da wata duniya ta daban da za ta nuna inda aka dosa a wannan ƙarni da muke ciki.
Our youth under the age of 35 are our strength.
Don haka yace akwai buƙatar amfani da ɗanben matasan da Allah ya hore mana domin ci gaban kasashen namu guda biyu, a cewar mataimakin shugaban kasar na India. Tun lokacin da India ta samu 'yancin kai, ta fitarwa kanta alƙiblar da za ta dosa, al'amarin da kuma yanzu za ta ce ya fara kaita ga gaci. Don haka ya yi kira ga 'yan Najeriya da su koyi da ƙasarsa ta India wajen mantawa da bambance-bambancen siyasa da ƙabilanci da kuma addini domin tunkarar ci gaban al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya. A gobe ɗaya ga wata ne dai ake bikin samun 'yancin kan Najeriya daga Turawan Ingilishi na shekaru 56, a yanda 'yan Najeriya suka zura ido tare da kasa kunne domin jin jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, jawabin da zai kasance na biyu tun bayan da ya karbi ragaman mulki a matsayinsa na shugaban farar hula. 'Yan Najeriya za su ji sabbin matakai da za a ɗauka domin shawo kan matsalar tattalin arziki da yanzu za a ce ya zama gidan kowa da shi, al'amarin da kuma talaka ke kuka. Babangida Cibirin Murya Amurka daga Lagos.
Mubiya ta Kano mun shige Naija, sun ɗau mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja mai daraja, hamani aboki afuwaja, daga nan muzi ya rice a fabolta.
To yanzu kuma bari mu leƙa a makwabciyar Najeriya, wato Jamhuriyar Nijar, inda aka kafa kwamitin da zai duba yadda za a shawo kan matsalar taɓarɓarewar ilimi a ƙasar. Ga Sulaimanu Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Damuwa akan halin koma bayan da ilimin yara ke ƙara tsunduma cikinsa a kowace shekara, bisa la'akari da yadda yawan ɗaliban da ke cin jarabawa ke ƙara ja da baya, da ma yadda rike abin da aka koya wa ɗalibai a aji ke gagarar su riƙewa, yasa hukumar da ke da alhakin shiga tsakani, wato Mediateur National, yanke shawarar kafa wannan kwamiti mai membobi 20 don neman mafita. Daraktan ma'aikatar sasanta 'yan ƙasa, Alhaji Mustapha Kadi Ummani, ya yi min ƙarin bayani.
Wannan kwamiti a cikin shi akwai alƙalan university, akwai wakilan ministoci, akwai kuma alƙalai, kuma da kai kungiyoyin kwadugo, akwai uwayen yara. Wato nauyin da aga wannan kwamiti shine yayin ne za a yi haɗin gwiwa. Shamburiyar Nijar, irin waɗannan matsaloli da muka sani a da, idan akan ce an komo makaranta to kullun yajin aiki ne, ko ba yajin aiki kuma akwai matsala albashi haka, ko akwai matsala wato wurin ma karatu. Matsala dai ga sunan iri-iri waɗanda a yanzu bai kamata ba a ce mun sa ido ba mu yi komi ba.
A can baya an sha kafa kwamitoci domin nazari akan matsalolin jama'ar Nijar a fannoni da dama, amma kuma ba tare da an zartar da shawarwarin da aka tsayar ba. Dalili kenan da sakatare janar na kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isuhu Arzuka ke kiran kada zaman kwamitin ya zama taron a shashayi a watse.
Mu Sinan lalle muna da wakili cikin kwamitin nan. Yau al'amarin makaranta ya gurɓace ƙwarai. Yara suna zuwa alkul ba su komawa da ilimi. Kenan kamar kana tahiya kasuwa ne ka ba da kuɗi baka komawa da kayan kasuwa. Akwai matsala, sai a je a bincika menene matsalar tai. Mun rede da wannan bincike da wannan kwamiti za shi, kuma mu ne mai goyon baya 100%. Amma kai zama kama kwamiti na baya wanda ga zuwa su yi bincike, a ɗauki kuɗin gwamnati a kashe, a ƙare sakamako, kuma sai a ɓoye shi saboda an ga ƙazamta ta yawa ciki.
Hukumar ta Mediateur National ta sha alwashin ɗaukar matakan jan hankalin hukumomin ilimi su mutunta dukkan abubuwan da za a tsayar a ƙarshen zaman wannan kwamiti.
Da yake hukumar ta mu mashiga tsakani, doka ta ba ta damar duk inda adda kwai matsala, wannan matsala mu tarsa al'umma, mu dibeta tare da al'umma, mu yi shawarwarin da za su kawo alheri a cikin ƙasa. Dan al'umma ake yin doka. Kenan hukumar ta mu idan ta gane da cewa ga doka wadda ba ta kama al'umma alheri, ana iya ce a kece ta.
Kwamitin zai gabatar da sakamakon ayyukansa bayan zama na tsawon watanni 2. Sai dai wannan yunkuri na hukumar sasanta rikici tsakanin 'yan ƙasa ya zo ne a wani lokacin da ake fuskantar takun tsaka tsakanin ɗalibai da gwamnati, haka kuma tsakanin gwamnati da malaman makaranta, waɗanda wasu daga cikinsu a makon farkon kammala babban hutu suka fara yajin aiki, yayin da wasu ke barazanar ƙauracewa ayyukan koyarwa daga makon gobe saboda dalilai na rashin samun albashi a kan kari da dai tarin wasu matsalolin da ke da alaƙa da yanayin aiki da na rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yamma makaranta ai azama ladabi biyayya tarbiya ilimi idan ba
to an ga shika Sulaiman Muna Barma idan kuma koma Najeriya Court sheet a jihar Katsina ta bada filin shugaban muryar talaka Comrade Bashir Dauda wanda aka tsare na tsawon sati guda saboda wani rahoto da ya aiki da shi kafofin sada zumunta na zamani ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Sunana Comrade Bashir Dauda ta ba wa Katsina sakatare da kungiyar muryar talaka mu uku aka kama akwai wani Umar Faruk shi ne karanci aka take shi sai ni ya aka zo aka bayyana dina sai shi wancan wanda ke da mujallar da internet wanda a rubutun ya fita shi kuma yana gidan yaro ba sai shi ba ba da bayyana din shi ba amma ce shi za ta gabar kira shi
Comrade Bashir Dauda kenan bayan bada bailin sa game da tuhumar da gwamnatin jihar Katsina ke yi masa tare da wasu mutum biyu.
Kada ka riga rubutun da nayi. Ba wani rubutu bane wanda nayi ma wani ƙarya ko dai batanci akan wani. Na kawo bayyana ra'ayi na ne cewa talakawa suna shan wahala saboda akwai karin abinci na ba mutane wahala kuma ana da jaba da ma'aikata albashi ko jawi da dama. Yau ban kira sunan wani ba ko na kira ta jiha na yi magana ne akan Najeriya baki ɗaya. Kuma maganganu da irin wannan rubuce-rubucen wanda ba wani ƙage ko shiri kuma wani ba ai ba yau aka fara ba ana yi a Najeriya tun ma lokacin mulkin soja ya zuwa ne nan ci gaba da rubutu tunda da rubutun da nake yi ne ba wai rubutu bane nake yi cikin abin da bai da tushe ko in yi ma wani ƙage ko in ɓata sunan gwamnati ko wani abu a'a nan ci gaba da rubuta abubuwa na bisa gaskiya da kuma hujjojin da ke gare ni
ga alama dai kafofin sadarwa na sada zumunci na neman zama wani sabon babban kalubale ga gwamnatoci a Najeriya ko da yake suna rabauta da alfanun da ke tattare da su Comrade Kabiru Sa'idi Dakata babban jami'i ne a cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma mai shalkwata a nan Kano
a kasar nan muka samu lokaci da gwamnoni da ƴan siyasa a mataki daban-daban suka ci amfanin wannan social media din suka yi campaign mutane suka gansu aka yada manufofinsu ta social media kuma suka ci zabe amma kuma daga cikin gwamnatin aka ƙara samun wani sanata ya fito majalisa yana kokarin cewa ya za a dakile karsashin tasiri da social media yake gurin taimakawa mutane gurin fadin albarkacin bakin su ana manta cewa har yanzu a demokradiya ake wannan dama ta fadin albarkacin baki gwamnati ta kasa bar sakarwa mutane marasa amfani wannan damar abu na biyu shine gwamnati ta kasa fahimtar cewa idan aka zo aka ce ga wani gyara ba wai ana nufin wai ana tuhumar ka bane a'a ana maka hannunka mai sanda ne domin ka gyara
to amma barista Audubla Mufkarti na kallon lamarin ne ta fuskar shari'a bisa tanadin dokokin kasa da mayar jinoyin kasa da kasa da Najeriya tartabawa hannu
bayan kundin tsarin mulki African Charter on Human and People's Rights ya tabbatar da wannan sannan United Nations Declaration on Human Rights ya tabbatar da wannan kaga kenan a demokradiya dole ne a ba mu mutane dama su kalli abubuwan da gwamnati take yi su faɗi ra'ayinsu akai kuma in aka ce an hana su wannan lalle dole a fuskanci matsala sai dai daga ɗaya bangaren mu fahimci cewa kundin tsarin mulki ya ba mu dama ne mu magana akan abin da muka tabbatar kuma abin da zai kawo ci gaban kasa ya kawo wayewar al'umma ba abin da zai tada hankali ko ya shiga cikin hurumin yancin wani ba
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
lallan shugaba dali me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama
to madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu nan yanzu agogo ya ce karfe 10:11 ne na safe da minti 10:19 ga kuma shirin mu na gaba
Let us now open this museum to the world
bari mu bude wannan dakin adana kayan tarihi ga duniya
And a lot of people don't want to talk about slavery but I think it's very important because
Mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar ba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka.
wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Warana Asabar din da ta gabata ne shugaban Amurka Barack Obama ya jagoranci bikin bude taron ɗakin adana kayayyakin tarihin Amurkawayen asalin Afirka. Bikin da ya kwatanta a matsayin wanda zai ƙara faɗa da fahimtar tarihi da al'adun Amurkawayen asalin Afirkan. Dubban mutane ne suka yi tururuwa a ɗakin adana kayayyakin tarihin da ke birnin Washington DC, wanda aka kashe dala miliyan 540 wajen ginawa. Tare da kada ƙararrawar wata mujami'a da bayi da baƙaƙen fata masu 'yancin walwala suka gina, Shugaba Obama ya buɗe wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi na Amurkawayen asalin Afirka.
Let us now open this museum to the world.
Bari mu buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi ga duniya.
Wannan shine ɗakin adana kayan tarihi sabo da aka buɗe a baya-bayan nan wanda shugaban Amurka baƙar fata na farko ya buɗe.
What this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of
abin da wannan ɗakin adana kayan tarihi ke nuna mana shine duk da irin musgunawa da matsanancin halin da ƙasar nan ta fuskanta a baya, Amurka ta ci gaba saboda wannan wuri zai zama tamkar wata kafa ce ta muhawara a wannan zamani.
Wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin Amurka daga wasu sassan kasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi.
Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba.
Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya.
Mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi, amma ina ganin yana da mahimmanci saboda kakanninmu sun fito ne daga Afirka, inda aka kawo su nan, kuma bayi ne. Ina ganin wannan ba abin kunya ba ne domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan.
Da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen, ba za a iya saka musu farashi ba saboda mahimmancinsu, waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban. Kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba, har da matalakawa da ke da burin su kyautata rayuwarsu, kamar irin su Alex Davis da ya fito daga jihar Michigan.
Ina ga yaran yau na da buƙatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja, kamar yadda nake gaya wa 'ya'yana su san cewa ba lallai su ma su yi haka ba.
Mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da Amurkawayen asalin Afirka suka fuskanta da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta Amurka. To a ɗaya ɓangaren kuma, shekaru 15 bayan harin da aka kai a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001, Majalisar Dokokin Amurka ta daƙile yunkurin da Shugaba Barack Obama yi na yin amfani da ƙarfin ikonsa wajen watsi da ƙudurin dokar da zai ba da damar shigar da Saudiya ƙara kan harin da aka kawo nan Amurka a shekarar ta 2001. Yanzu 'yan majalisar sun amince iyalan waɗanda suka rasa 'yan'uwansu a harin su shigar da ƙara. Ita dai fadar White House tana adawa da wannan mataki ne saboda a nata hangen hakan zai ƙara saka Amurkawa cikin haɗari. Sai dai da yawa daga cikin 'yan majalisun ba su gamsu da wannan hujja ta fadar ta White House ba. 15 dai daga cikin maharan da suka kai harin na 11 ga watan Satumba 'yan asalin ƙasar Saudiya ne, kuma da yawa daga cikin iyalan waɗanda suka rasa 'yan'uwansu sun yi amanar cewa wasu hukumomin Saudiya sun mara musu baya. Sai dai ƙasar ta Saudiya ta jima tana musanta cewa tana da hannu a harin na 11 ga watan Satumba, tana mai gargaɗi kan abin da ka iya biyo bayan aiwatar da wannan ƙuduri. Masu sauraro, baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar Amurka a wannan jiko ya ƙunsa kenan, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Muhammad Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Bari mu fara da sakon Garba na Halikan ba, wanda yace ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya su taimaka wa wata yarinya a jihar Sokoto wadda wani dan kasuwa yayi mata ciki, amma ya kyamun cewa cikin nasa ne. Da fata za a bi mu wannan karamar yarinya haƙƙinta. Sai kuma sai ka hadin gwiwa daga Bilyamin Rabi'u da Garba na Halikan ba, wanda ke cewa VOA Hausa da Allah ku gaya gwamnatin Buhari ya kamata ta gaggauta korar gwamnan babban bankin Najeriya domin ya nuna gazawar sa akan maido da darajar kuɗin ƙasar mu Najeriya, wanda hakan ya jefa al'ummar ƙasa cikin wahalar rayuwa. Shi kuma Sani Muhammad Chindu daga unguwar Karufin Madaki a Bautin Tarayya Najeriya cewa yi maida hankali wajen inganta tafkin Chadi wanda Najeriya da Niger ke shirin yi. Allah ya sa haƙata cin maruwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika ko shakka babu, hasashen da wasu manya da ƙananan masana suka yi na cewa nan da shekarar ta 2019 marubuta a shafukan sada zumunta da ƴan gwagwarmaya za su cika gidan yarin Najeriya, wanda a fili take abin da ke faruwa a jihar Katsina da Bauchi. Da fatar Allah ka yi mana maganin in jari hujja, amin. Sako daga Muhammad Binaci daga unguwar magajin garin Sokoto. Sai kuma sakon Malam Hussein Dangote karasuwa daga jihar Yobe, wanda yace assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku bani dama ne tsokaci akan kamu da gwamnatin jihar Katsina taiwa sakataren kungiyar murya talaka ta kasa, wato Comrade Bashir Dauda, akan fadin gaskiya da yayi. Dan haka mu masu amfani da media muna Allah wadai da wannan kamu da aka yi masa. Daga ƙarshe sai sakon Lawal Sani na Kawu Daura, wanda yace assalamu alaikum murya Amurka. Muna goyon bayan majalisar dokokin tattalin arzikin Najeriya dangane da kin amincewa a sai da kaddarorin gwamnati akan manufar farfado da tattalin arzikin ƙasa, domin sai da kaddarorin gwamnati ba ci gaba bane.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da jawabin bankwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban Isra'ila Shimon Peres, inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin gaggan mutanen ƙarni na 22, wato na 20. Obama ya kuma kwatanta marigayi Peres da fitattun mutane irinsu Nelson Mandela da Sarauniya Elizabeth ta Birtaniya, tare da nuna farin ciki kan irin karramawar da aka mai. A farkon jawabinsa, shugaba Obama ya yi nuni da shugaban Falastina Mahmoud Abbas, wanda ke zaune a sahun farko cikin bakin da suka halatta, inda ya jinjinawa zuwansa jana'izar ta Shimon Peres. Ya kuma ƙara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa akwai buƙatar ƙarfafa yunkurin samar da dawwammamen zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka dai har ila yau ya yi kakkausar suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarun Rasha da Siriya ke kaiwa a kan fararen hula a gabashin Aleppo. Fadar White House ta ce Obama ya yi magana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta wayar tarho a jiya Alhamis, inda shugabannin biyu suka amince cewa akwai nauyi na musamman da ya rataya a wayar Rasha da gwamnatin Assad dangane da yadda za a dakatar da yakin domin a shigar da kayayyakin jinƙai. Ministan Shari'a a Sudan ya musanta zargin da waɗanda suka fice daga yankin Jabal Marra da ke Darfur ke yi na cewa gwamnatin ƙasar ta yi amfani da sinadari mai guba a kansu. Kungiyar Amnesty International ta rawaito cewa tun daga watan Janairu mutanen Jabal Marra suna ganin wasu irin ƙuraje suna fitowa a jikinsu, inda daga baya kuma fata jikinsu takan zagwanye, sannan wasu suna fama da ciwon ido wanda ke haddasa makanta da aman jini da gudawa da kuma matsalar yin numfashi.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mana wajen gabatar da shirin. Sai Julie Gresham da ta ba da umarni, da kuma injiniyan mu na wannan lokaci, wato injiniya Vasco, ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka domin jin shirin yau da gobe, wanda Halima da Usman Ahmed Kabra za su gabatar. Kuma Halima, wannan shine shirinta na ƙarshe da za ta gabatar a wannan shirin a matsayinta na ma'aikaciyar sashen Hausa. Da fatan Allah ya yi mana jagora gaba ɗaya. Ai, cika ba ta sauraro lafiya.